بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim yanzu haka muna daren lahadi ne daren 24 ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga muka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda daidai da 3 ga watan 7 shekara ta 2021 wannan shine cassette insha Allah na 736 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin littafin mai albarka littafin Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azza mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiyya wanda ke number 4 madarkacin gaskiya ne a Zaria Kaduna State Nigeria ita Darul Hadith Salafiyya makanta ce da albani gina a wannan gari na Zaria dan kadai ci maman kofin sa na da'awa Allah ida nifi ya sa albarka kuma ya tsare amma kun da gabata mun kwana ne inda malaci babul ja'i wal humlan fi sabil mana babban da ya tattauna mana hukuncin ja'il muka ce jam'i ne na ja'ila ja'ila shine an je za a tafi yaki sai kai ka wakilta wani amadadinka ka biya shi kudi ya maka amadadinka kenan ina fatan fahimta hamlan kuma ka dauki dabba ka bayar wani da zuwa yaki a kanta to mun kan tarisan babban nan gaba daya a wancan lokaci da ya gabata kuma mun ji abin da ya halasta a cikin haka mun ji abin da bai halasta ba inda muka ce za mu kwana shine wani dan ta'aliki da Malik ibn Munayyir a cikin wannan inda yake cewa qala ibn Munayyir a cikin sharhi da ce salisu hadin nan sai ya ce kullu man akhadha malan min baitil mali duk wanda ya dauki wata dukiya daga cikin dukiyar musulmi na baitul mali musulmi ala amalin akan zai wani aiki idza ahmala al-amala yaruddu ma akhadha idan bai yi wannan aikin ba to sai dawo da kudin da ya ansa saboda Umar yana cewa wasu mutane suna ansan dukiya da suna su jihari amma ba ta yi za mu kama dukiyar su sai mun dawo da kudin da suka ansa ina fatan fahimta wa kadhalika al-akhadhu ala amalin la yata'ahhalu lahu haka nan duk wanda an shi aikin da bai dace da wannan aikin ba ya an shi dukiya a ciki to sai ya dawo da wannan dukiya din baya cin halastin shi kenan to kun ga gini a wannan inda za a gini akan wannan maganar to akwai abuwa da za a zauna lafiya in ka san kai ba cancanci aiki kaza ba dama ba za ka amsa ba in kuma ka amsa ka ji abin da aka ce to ba halal ɗinka kake ci ba Allah shi kyauta to za mu tashi da babbi Malik ya ce babul ajiri ba ko kuma babul ajir babun da mana bayani game da al-ajir al-ajir abin da suke nufi a nan wajen kamar da kun karanta a kasafatul bari ma yake cewa lil ajiri fil gazwi halani mutumin da zai je yaki a yaki zai je wato za a dauke shi kwalugo a yaki yana da halaye guda biyu imma an yakuna stu ujira lil khidma ko dai zama an dauke shi kwalugo ne je hidima kamar me kenan hidima a yaki wanke tukwane girka abinci kai raƙuma da shanu yaƙi abin da muke da suna sa sharuwa wasa ta kuba da sauransu kaga wannan wata hidima ce aka dauke shi imma aw sujira liqatila ko kuma wani kafirin amara ne ake zaune da shi sai aka dauke shi kwararre ne aka dauke shi haya akan zai yaki za a biya shi kun banci abun ko misali ya iya gyaran tankokin yaki ko kuma ya harba missiles ya iya gyara wani abu sai aka dauke shi ko da kafiri ne wanda shi dai asali yakin bai zama wajibi akan sa ba ina fatan mutane sun fahimta ba musulmi bane misali kaga musulmi yaki jihadi ya zama wajibi akan sa indai kai musulmi ne aka kira kuma kan dama zuwa da wani shi ba musulmi bane sai aka dauke shi haya zai je yaki a cikin musulmi to mallan ce wannan shine hali guda biyu na wanda za dauka haya a wajen yaki suke mallan ce fal awwal qala al auza'i wa ahmad wa ishaq na farkon da imam al auza'i da ahmad ibn hanbal da ishaq da rawi suka ce la yusamu lahu ba za a bashi rabo ba na ganima shine la yusamu lahu ba za a bashi ganima ba wanne ne kenan na farkon wanda aka dauke shi yayi hidima ajir ne na hidima yaje ya tawasa mana ta kuba mu kuma na yake ko ba haka ba yaje ringa diban shanu yana raquma yana kawai kiwo yana kaza kaza to wannan an gama jihadin aka dawo nawa akai kwadugo za a biya shi wannan kawai amma ganimar da aka samu fa to bashi da rabo inji imamul auza'i da ahmad ishaq wa qala al aktharuna amma mafi malami suka ce yusamu lahu za a raba da shi li hadisi salama saboda hadisin salama kuntu ajira al-dalha asusu farasahu na fita yaki da dalha mun kanta wani aba na kasance ina kula mai da dokin sa amma da aka zo annabi rabo da ni mun kanta tan aba cewa wanda miske ce a wannan falala ce ko annabi ya masa zai ce akhrajahu muslim wa fihi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashaba lahu a wannan hadisi din akwai cewa annabi ya raba da wannan mutum wanda ya zama yana abu dalha hidima a cikin yaki din na kula da dokin sa da wannan suka ce kai tsaye za a ba wanda ya fita yaki saboda hidima ina fatan fahimta ba yaki ya kai shi ba za a bashi wasu mun suna ganin a dole ai tawilo na hadisi ai shi ba yaki ya kai shi ba dama ina fatan fahimta da haka wancan malaman gura ku zaba cewa to sai dai a mene sai dai a biya shi kudin ujira nashi sai dai in an ga dama annaflu ko kuma wasu abin da suke cewa an kara mashi to shikenan sai ya ce wa qala thawri amma imam thawri ce la yusamu lil ajiri illa in qatala ba za a raba ganima da dan kwadugon zuwa yaki ba sai fa in ya yaki misali ta kace me sai shi ma kai ai ya wuce ba raquma ruwa an fahimta ko sai dauko ta kuba sai dauko takubi shi ma sai shiga fagen yaki ina fata kun fahimci wannan abin to idan ya zama ya shiga fagen yaki an yaki da shi to anan za a bashi ladan za a raba ganima da shi saboda mene saboda ya yaki sai mallan yake cewa wa ammal ajiru idan stujira li yuqatila dan kwadugo kuma in tun farko da ma an dauke shi hanyar yaki ne fa qatala yaji yakin fa qala al malikiyatu wal hanafiya malikiyya da hanafiya suka ce la yusamu lahu idan an gama yaki a yus haka ne kuwa wa ammal ajiru idza tu'jira li yuqatila wa qala al malikiyatu wal hanafiyatu la yusamu lahu idan an dauke shi tun farko da ma yaki zai kwararre ne yaki sai aka je kuma aka yakin da shi malikiya suka ce ba za a bashi komai a cikin wannan abun ba wa qala al aktharuna amma mafi malami suka ce lahu sahmu za a biya shi za a raba ganima da shi to anan ku kula da kyau za ku iya bambance abubuwa din idan ya zama wancan da aka je aka ce ba za a abin nan ba wallahi alam wannan fahimta ta ne abinda malikiya da hanafiya suke nufi kenan saboda ai ba zai ba mu musulmi da aka samu aka samu da cika alƙawari mai alƙawari kai zaka je ka yi kuma ka ji ba haƙin ka ba amma ya Allah abinda malikiya da hanafiya suke nufi an wajen mutumin da yake musulmi sai a dauke shi haya zai je yaki in ya je ba za a biya shi wani abun nan ba ina fatan fahimta kun gane kai musulmi ne sai aka ce an dauke kwarugo zaka yaki a biya ka sannan har da sharadi misali in ka je ka yakin ina fatan fahimta ka ce to ba za a sa maka rabo ba cikin ganima saboda ai musulmi bai kamata sa sharadi a wannan abu wata kila wannan taujihin da na ba magana su kenan Allah ya samu dace
su kuma sauran suna gan azar ba da shi tunda da yaje ya an fafata da shi aka za arba da shi wa qala ahmad amai ke cewa wasujir wasta'jir wasta'jir al-imam qauman al-ghazwi lam yasal lahum siwal ujra ko amma sai ahmad ahbali ke cewa wasta'jir al-imam idan zama shugaba khalifa ya demi ya dauki kwadugo wasu mutane al-ghazwi kan za su yaki lam yusham lahum siwal ujra to ba za a ba su komai ba in ba wannan lada da aka yi da su tun farko za a ba su ba in an je za a fita yaki aka dauke ku khalifa yace zai dauke ku kwadugo ina fatan fahimta da shirin kwadoganci ba wai irin wancan wanda annabi ke daukar mutane dora su akan ya su abinci tafi yaki ba sharɗi kasa to yace to ba za a ba su kuma ba sai wannan sharɗi din an samu galima da yawa to shikenan in ba a samu ba dai su sun cancanci wannan ujira din nasu wa qala shafi imamu shafi yake cewa hadha fi man lam yajib alaihi jihad to wannan duk magan da ake faga wanda jihadi bai zan wajibi a gare shi ba kenan fa ammal hurrul baligul muslim mutumin da yake da balagagge muslimi idan hadara safa in ya zama ya halarci filin yaki fa inna wayta ayyanu alaihi aljihad to daga lokacin jihadi zan wajibi akan sa fa yushamu lahu za a biya shi za a raba ganima da shi wala yastahiqul ujra amma ba za a biya shi kudin kwadugo da aka dauka tare da shi ba na fata kun fahimta idan ku lura da kyau in kuka tara maganar malamai zai zama kamar mutum shida ne yake zuwa biyar zuwa shida suke zuwa filin yaki na farko mutum ne ta dawo'i da kansa da dukiyarsa da komai aka buga kuge na jihadi ya zo filin jihadi ina fatan fahimta na biyu wanda aka dauka kwadugon aiki kawai zai gyara mana makamun mu zai kaza aikin da aka dauke shi kenan kaga wannan nabi kenan na uku mutumin da yake musulmi sai yace sai an biya shi sai zai tafi yaki na hudu mutumin da yake ba musulmi bane aka dauke shi kwadugo akan zai yi yaki ina fatan fahimci wannan abun to shine malaman sai ka sauta wannan abun wancan na farko wanda ya ta dauki da kanshi tafi yaki orida ma kuwa ba musu cewa za a arba ganima da shi ina fata kun fahimta mutum na biyu wanda muka dauke shi haya je kula mana dabbobi da kaza da kaza da ayyuka na kwadugo mun ji cewa me za a yi masa za a arba ganima da shi shine malamin suka rubu gida biyu suka ce eh za a arba saboda wancan abin da ya faru da Salama wasu ka ce a ka wancan tafaddali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika abin da cancanta shine kudin kwadugonci da aka dauka tare da shi sai na uku mutumin da yake ba musulmi ba aka yi sharɗi shi za a je yaki da shi aka dauke shi haya idan ya je filin jihadi aka gama jihadi shin rabon ganima za a da shi koko kudin kwadugo za a bashi sai muga cewa hakika kudin kwadugo za a bashi ina fatan fahimta to sai na hudin shi ne musulmin da yaje akan ujira ina fatan fahimta kuma ya halarci yaki shine malaman suka ce to shi wannan ba za a bashi kudin ujira ba sai dai a bashi ganima kenan inda za a dawo ba a samu ganima ba ya tashi a tutan babu ina fatan kun fahimci wannan abin kun fahimci karkashe karshen maganin ko to Allah ya sa mu dace malam ke cewa qala al-hasan ibn sirina yuqsamu lil ajir min al makna al-hasan basri ibn sirin suke cewa yuqsamu lil ajir ana rabawa tare da dan kwadugo min al magharibi daga cin ganimar da aka samu ina fatan fahimta saboda wancan hadisi na imam muslim da makaranta shi ko nan asari imam abu razzaq as-sanani ya fitar da shi haka nan al-imam ibn abi shayba ya kawo wannan hadisin shi mausuli ne gaba daya daga wannan tabi'a din malin cewa qada wa akhadha diyyat min qais farasan ala nisbi nisbi fa balaga samul farasi 400 dinar fa akhadha 200 wa da sahibahu 200 malin cewa qada diyyat min qais wani babban tabi'i mai suna aqiya ibn qais ya anshi farasan hayan wani doki alan nisfi akan cewa in an dawo yaki zai raba ganima ya ba mai dokin fa balaga samul farasi sai aka isa aka je yakin kuma aka samu ganima sai zama rabban dokin kawai ya sami 400 dinar dinari 400 ka ko an samu kudi a wannan yakin in ka san dinari abu nake ka san kwanti yawan kudin haddari doki don doki guda daya fa akhadha bi ataini sai dauki guda biyu a 200 wa da sake bahumi ataini ya ba wanda yake da wannan abun mai dokin dinare 200 shi kuma rike guda 200 din jama'a fata mun fahimci wannan abun to me mahalli shadi mai alakar wannan asali aka da wannan hadisi na manzon Allah da wannan babin muke karatu kun fahimta shine in an yi alƙawari na ujira da lada irin wannan wajibi ne a cikin alƙawari ina fata mun fahimci wannan abun mallan shi qala haddathana amla bin muhammadin qala haddathana sufyan qala haddathana bin jurayj an ata'in an safwan bin abi ibn ala an abihi radiyallahu anhu qala ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ghazwata tabuka fahamaltu ala bakrin fa huwa awsaqu a'mali fi nafsi wasta'jartu ajiran fa qatala rajulan fa adda ahaduhum al-akhar fantaza'a yadahu min fihi wa naza'a thaniyatahu fa ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa ahdaraha fa qala ayadfa'u yadahu ilayka fataqdamuha kama yaqdamu al-fahlu malaka haddathana abdullah ibn muhammad abdullah dan muhammad ya ba mu hadisi qala haddathana sufyan ibn sufyan ya ba mu hadisi qala haddathabun jurayj ibn jurayj ya ba mu hadisi an ata'a daga da an safwana ibn ala daga safwan dan ya ala an abihi daga babansa radiyallahu anhu allah qara masa da qala ce gazautu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama naji yaki tare da manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi gazwata tabuka yakin tabuka fa hamaltu ala bakarin sai na dau na ba wani wato dan kardan saurayin raƙumi ya hawo yana tafiya akan shi ma'ana na ce maka wani ni ina da dokin da na hawo raƙumin da na hawo sai na ba wani dani ma'ana yaji yaki akan dan wani raƙumi bakar shine saurayin raƙumi fa huwa awsaqu a'mali fi nafsi wannan kuma shine mafi nagarta awsaq ma'ana daga afsika abinda nafi gamsuwa da natsuwa daga cikin ayyuka na arena to shine wannan aiki din wani aiki kenan ba da raƙumi shine yasa abin zai je farko kenan to in kun tana wannan hadisin mun kan tashi a baya babul ajiri fil gazw ina fatan fahimta abinda a can hadisi abin da shine cewa wannan abin fita yaki da manzon Allah da muka ayyakin tabuka wannan aikin to shine aiki da nufin gamsuwa da shi a rayuwata nufin natsuwa da shi a rayuwa ba wai ba da raƙumi din ba ina fata kun fahimci wannan abin Allah samu dace sai malin ke cewa wasajartu ajiran kuma duk da haka ra dauke dan kwadugo fa qatala rajulan ana tafiya husuma ta da dan kwadugon da na dauka da wani mutum wasu masu fasa suka ce shi ya ala din shine da kanshi abin ya faru amma imamu nau ya ce wannan bai kamata a jinginawa wannan babban sabi na manzon Allah irin wannan magana ba sai ya ce faqat ala aita halima fada na iya kamawa da kowa da kowa ai faqatal rajulan sai ya fada da shi da wani mutum fa abda ahaduhum al-akhar daya cikin su sai ya ci ji daya da akai fada mallan wanda yake naushi haka akai sai hannun sai ya wuce bakin shi shi kuma sai ya rike fanta za'a yi da homin fi da yaji cizo mallan sai kusga hannun shi da karfi wannan za'a saniya taugarin cizgi hannun shi sai tumbuke hakoran gaba na wancan abokin fada mai cizon kenan fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kai ka ji karfin hali wai shi wannan hada kai kara kuma ina ba tun fahimta tsakanin da Allah ko mutum kawai sai hannun shi kana cizo yana ce ka saki in saki haba kai sa madabi naushe shi ba ko ba haka ba amma zai zo yana ce dan Allah ka saka min hannu amma dan bayinta a wai da aka cizge hannun sai hakorin suka biyo hannun shine kuma a sai ka biya ni hakori na wasinna bisinni ko zai jawo ayoyi